Hashi Maria Ga Ongo Laura Aure Alasa Albarka Dawa Runa Miketai Albar Aura Nauta Laura Aure Alasa Albarka Dawa Runa Miketai Albar Aura Nauta Mama, 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 ya burin ki ya cika Amar ya za ta je dakin ta, dakin ta, dakin ta Mama, 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 ya burin ki ya cika Amar ya za ta je dakin ta, dakin ta, dakin ta
That nigga with juice on the beat, mega man.